they brag say you get money on your buy two lights, make I see. Just because you there on me, no me say you be hurt my feels. We they hustle, they look for money, but they want to see us on our knees. Gary, Gary, make some rich, go come on, which can wahala be this. Bakasang awaba, bakasang sokaba, bakasang gangere basi de kaga ambaka zoom zoom zoom.
Bakasang awaba, bakasang sokaba, bakasang gangere basi de kaga ambaka zoom zoom.
Aga koi, kana abunka, dana tarako abayanka. Aga koi, kana tanima, wani na soya gabayanka. Watan watarana sai labari. Watan wataran mai labarin zai zama labari. Watan wataran ba mu mun zama tarihi. Nai mana tambihi mu kara kulawa dan baka san hawa ba, baka san sauka ba, baka san gangare ba, sai dai kaga an maka zum zum zum.
Baka san hawa ba, baka san sauka ba, baka san gangare ba, sai dai kaga an maka zum zum.
Aga kawai kana abunka, dana tarkowa bayanka. Aga kawai kana ta nema, wani na so ya ga bayanka. Aga kawai wani burin sai ya ganka kana murmusa. Aga kawai wani burin sai ya ganka kana kokawa. Aga kawai
baka san hawa ba, baka san sauka ba, baka san gangare ba, sai dai kaga an maka zum zum zum. Baka san hawa ba, baka san sauka ba, baka san gangare ba, sai dai kaga an maka zum zum zum.